gaba da sai da tsira wannan kallon kafa ta duniya wacce ake yi musamman a nahiyar Turai da shekara 2018 zuwa 2019 musamman wanda ya kunshi kasar Spain, Faransa, Italy da kuma Germany wanda za a rufe a ƙarshen watan Agusta nan na shekara 2018 kasantuwar kasar Ingila tuni aka rufe a ranar 9 ga watan Agusta a yanzu haka dai kungiyoyi da dama na da kofar ganin cewa sun yi kokari kafin wannan rufewa ranar 31 ga watan Agusta sun ce ɗan wasa inda a shafin jaridun gulma yake nuna cewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Farisa Jamani na ƙasar Faransa na shirin ba da fam miliyan 100 domin sayan ɗan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham mai shekaru 26 da haihuwa mai suna Christian Eriksen. A ilayar kungiyar ta Farisa Jamani tana son sayan ɗan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ɗan ƙasar Ingila mai suna Dan Ross, inda kungiyar Tottenham ɗin ta nuna sha'awar ta na ganin tasirin ɗan wasan mai shekaru 28 da haihuwa. Shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona kuwa Josep Maria ya ce bai fi da tsammani ko kuma bai cire tsammani ba wajen ganin ya sayi ɗan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ɗan ƙasar Faransa Paul Pogba ɗan shekaru 25 da haihuwa, kuma yana cewa har yanzu akwai sauran lokaci don haka yana da ƙarfin gwiwar ganin ya sayi ɗan wasan kafin rufe kasuwancin a ƙarshen watan. Shi ma sabon kocin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Llorente ya ce yana da buƙatar sayan 'yan wasan tsakiya ko kuma 'yan wasan baya da kuma 'yan wasan gaba mai zurara ƙwallo kafin a rufe cinikin 'yan wasan ƙwallon ƙafa na watan da muke ciki. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan kuwa tana haƙon 'yan wasan Chelsea ɗan ƙasar Faransa mai suna Bakayoko, wanda a yanzu haka kusan ma an kammala cinikin ɗan wasan inda yake gwajin lafiyarsa kafin fafata leda a kungiyar ta AC Milan. Idan muka dawo tarayyar Najeriya kuma hukumar da ke kula da wasan ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA wacce ke kula da wasan ƙwallon ƙafa ɓangaren ƙasa da ƙasa ta yi barazanar dakatar da Najeriya ga dukkanin wani sha'anin da ya shafi ƙwallon ƙafa a duniya. Daga nan ta ce ta ba daga nan zuwa Litinin 20 ga watan Agusta da Najeriya ɗin ta yi saurin kammala ko kuma ta kawo ƙarshen matsalar da yake faruwa a hukumar ta kula da wasan ƙwallon ƙafa ta duniya wadda yake cinyewa tsakanin shugabanta Amadou Sinik da kuma Tsiyuwa wadda yake ikirarin cewa hukumar ko kuma kotu ta amince masa shine halaccen zaɓaɓɓen shugaban wannan hukuma ta kula da wasan ƙwallon ƙafa ta tarayyar Najeriya, inda ya sanadiyar dakatar da waɗansu wasanni musamman League na tarayyar Najeriya. Don haka FIFA ta yi barazanar dakatar da Najeriya idan har ba su warware wannan matsala ba. Iya abin da ya zama kenan. Daga nan dandalin VOA, huta lafiya.